Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji ƙarin bayani kan yadda aka rantsar da sabon shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Mahamat, inda yake cewa
No, Mohamed Bazoum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint.
Za kuma a ji cewa kungiyar Boko Haram ta saki wani faifan bidiyo wanda ta ce na jirgin yakin Najeriya da ya ɓace ɗin nan ne kuma ita ta kakkaɓo shi. Kamar kowane daren Juma'a, Awal Garba na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan gagarumin aikin rigakafin cutar COVID-19 a kasar Kamaru. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Akalla mutane 36 suka mutu a yau Juma'a a yankin gabashin Taiwan, yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka bayan da wani jirgin kasa da ke cike da jama'a ya yi hatsari a hanyar karkashin kasa. Hukumomin Taiwan sun ce ana zaton wata motar aiki da ta kauce hanya sannan ta fadi akan hanyar jirgin kasa, ita ce musabbabin afkuwar hadarin a kudancin birnin Hualien. Ana daukar wannan hatsarin jirgin kasa da cewa shine mafi muni cikin shekaru 40 da suka gabata a kasar Taiwan din. Jirgin kasan mai sauri ya kamo hanya ne daga Taipei zuwa Taichung, kuma yana dauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarin su ƴan yawon bude ido ne, wasu kuma suna komawa gidajensu domin hutun ƙarshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana 4 da za a yi. Kunkuri da kasar sun ke yi na samar da wajen zama ga wasu al'umma farar hula a inda ake samun rashin jituwa a iyakar yankin Himalaya ya fito fili a matsayin wani sabon abin damuwa ga India. Kamar yadda masu nazarin al'amura a India suka ce, wannan ya sake maimaita dabarun da Beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin Sin. An daga sabuwar jar tuta a wani sabon kauye da Sin ta gina a yankin da ake jayayya a tsakanin kasashen biyu akan iyakar jihar Arunachal Pradesh da ke arewa maso gabancin kasar. Masu nazarin suna ganin cewa ginin sabon kauyen a yankin da India take ikirarin mallaka wata dabara ce ta karfafa ikirarin mallakar yankin da sun ke yi ta hanyar canza gaskiyar abin da ke kasa. Kauyukan da ke bakin iyakar tamkar kwatankwacin yankin Himalaya ne na tsaunukan da Sin ta kirkira a tekun kudancin Sin. Kuma kar mu manta cewa a tekun kudancin Sin din kasar ta kara zana taswirar yankin ba tare da yin harbi ko daya ba. A ta bakin Brahma Shanali, farfesan nazarin dabaru a cibiyar manufa da bincike ta New Delhi, ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoto a yau Juma'a cewa an sake samun sabbin masu dauke da cutar corona su 81,466 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Wannan sabuwar kididdiga ita ce mafi yawa da aka samu cikin kwana guda a wata 6 a kasar da ke kudancin Asiya. India tana da mutane miliyan 12,300 masu fama da cutar COVID. Kasar Amurka da Brazil ne kadai suka fi yawan masu fama da cutar, wato miliyan 30,500 da kuma miliyan 12,800, kamar yadda cibiyar samun bayanai kan corona ta John Hopkins ta faɗa. Hopkins ta ruwaito cewa ana da fiye da mutane miliyan 129,600 da ke fama da cutar a duniya baki daya. A birni mafi girma a Brazil, masu haka kaburbura suna tono gawarwaki daga tsoffin kaburbura domin samun makwanci ga sabbin waɗanda cutar corona ta kashe. Masu haka kaburburan cikin kayan kariya suna aiki tukuru a makabartar Vila Nova Kashinura da ke birnin Sao Paulo domin samun makwanci ga gawarwakin da ke karuwa. Wata gobara ta lalata fiye da shaguna 20 a wata kasuwa da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Rohingya da ke kudancin Bangladesh, inda ta kashe akalla mutum uku a tabakin yan sanda da waɗanda abin ya faru a idansu. Baturan yan sandan yankin Ahmad Sanjir Morshid ya ce sun samu gawarwakin ne daga tarkacen da suka rage bayan da ya dauki masu kashe gobarar sa'o'i masu yawa suka kashe wutar. Wasu mutanen kuma da dama sun jikkata, har yanzu ba a san me sanadin wutar ba. Hukumomin bada agaji da gwamnati sun fara sake gina wasu matsugunan bayan da wata gagarumar gobara da ta wakana cikin watan jiya inda ta kashe mutane 15, wasu 560 suka samu raunuka, yayin da kuma kusan mutane 45,000 suka rasa mahalli. Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya maimaita kira kan a hanzarta sakin dukkan wanda ake tsare da su a Myanmar, ciki har da kansilan kasar Aung San Suu Kyi da shugaban kasar Win Myint, sannan a kawo karshen rikicin. A wata sanarwa da aka fitar jiya da maraice, kwamitin ya nuna tsananin damuwa akan yadda abubuwa suke kara tabarbarewa cikin hanzari a Myanmar, sannan ya Allah wadai da amfani da karfin makamai da dakarun tsaron kasan da yan sanda suke yi akan masu zanga-zangar demokradiya cikin lumana. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar daruruwan fararen hula da suka hada da mata da yara. Kwamitin ya kuma yi kira ga sojojinsu da su yi hattara sosai, sannan kuma duka bangarorin su nisanci tarzoma.
A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Shekara daya kenan da barkewa annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar, inda kamar yadda aka ji a rahotanninmu da suka gabata, an rantsar da sabon shugaban kasa Bazoum Muhammad. Sulemomu Nabarma, Gareka.
Nu, Mohamed Bazoum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint.
Sabon shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum kenan lokacin da yake rantsuwa akan Al-Qur'ani mai tsarki. Yana mai alƙawarin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa, kare mutuncin jama'ar Nijar da kare martabar wannan ƙasa a matsayinsa na wanda 'yan Nijar suka dora wa nauyin ya shugabance su a tsawon shekaru 5 masu zuwa. Jim kaɗan bayan da ya karɓi lagamar mulki a hukunce, Muhammad Bazoum a jawabinsa ya sha alwashin gudanar da ayyuka tuƙuru domin ci gaban ƙasa da inganta yanayin rayuwar al'umma. Sabon shugaban kasar ta Nijar ya lashi takobin murkushe mahandama dukiyar jama'a da masu cin hanci. A cewarsa, daga yanzu duk wanda aka kama da aikata irin wannan danyen aiki kuma matsayinsa zai fuskanci hukunci daidai da laifin da ya yi wa kasa.
Je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays.
A yadda sha'anin ilimi ya taɓarɓare a Nijar, shugaba Muhammad Bazoum ya ce zai baiwa wannan fanni kulawa daidai da wacce zai baiwa sha'anin tsaro, saboda a cewarsa rashin ilimin yara babbar matsala ce da ke dabaibaye ci gaban ƙasa. Sannan ya ɗauki alƙawarin inganta harkar kiwon lafiya, samar da ruwan sha, hanyoyin zirga-zirga, wutar lantarki da bunƙasa ayyukan noma da kiwo. To kome 'yan Nijar ke cewa game da wannan rana ta farkon mulkin na shugaba Muhammad Bazoum?
Ni Saleh Sadu ne sunana, prefet taskar ne, Bazoum mai amana ne. In kaji ya faɗi magana, wallahi haka nan ne cikin zuciyar shi. A kama mishi a gani, tunda yake shi Nijeriyan, dukkan Nijeriyan guda ne wajen shi. Abinda ya dauki kamar alkawuli wannan, Bazoum yana yi shi. Abinda bai yi, yana faɗa maka gaskiya fa, ni ban na yi. Saboda shi ne mu yarda da shi, ni na yarda da mutum wannan, wallahi Bazoum yana da tausayi talakawa, na tabbata ne dozan manda masu na bashi, wallahi tillahi.
Mai martaba Sultan Muhammadu Sanusi na biyu na daga cikin waɗanda suka halarci wannan buki daga Najeriya.
munewa mutanen Niger gabaki ɗaya da mutanen Afrika murna da samun wannan wato mika hannu daga shugaba na farar hula zuwa wani shugaba na farar hula ba tare da tashin hankali ba. Wannan ya sa Niger a cikin sahun kasashen da suka kama hanyar demokradiyya wacce tafiya ce da tsari da take bukatar haƙuri. Ki kasashen da suka kai inda suka kai bayan suka kai ba. Shekara 200-300 shekara 100 kasashe ana ta gina demokradiyya. Sai ana yi ana haƙuri. Za a samu ci gaba, za a samu ci gaba ya za a ji daɗi, za a samu rashin daɗi.
Kasar Amurka da ke kan gaba a jerin kasashen da ke dafawa jamhuriyar Niger a yakin da kasar ke gwabzawa da 'yan ta'addan yankin Sahel ta aiko da tawagar jami'anta a wajen wannan biki da aka kira na ƙarfafa demokradiyya, kamar yadda jagoran wannan tawaga Andrew Yang ya bayyana mana.
La délégation américaine qui est venue soutenir ce moment historique, c'est le partenariat. Les Américains sont venus en partenariat avec les Nigériens qui font face à un défi énorme.
Yan adawa waɗanda har yanzu ke ci gaba da watsi da sakamakon zaben na 21 ga watan Fabrairu ba su halarci wannan biki ba. To amma a ci gaban jawabin sa Muhammad Bazoum ya ce duka 'yan Niger matsayin su daya a wajen sa. Saboda haka ne ya buƙaci abokin fafatawar sa Muhammad Usman da kan 'yan hamayya su ba shi haɗin kai wajen gudanar da ayyukan ƙasa, sannan ya yi alƙawarin inganta hulɗa a tsakanin gwamnatinsa da ƙungiyoyin kwararren kula, yayin da ya ce 'yancin walwala wani abu ne da zai ƙarfafa a tsawon shekaru 5 na wa'adin mulkinsa. Shugaba Isu Muhammadu, wanda a yau ya shida daga kujerar da ya shafa shekaru kusan 10 a kanta, ya karrama mutumin da ya gaje shi da lambar yabo mafi girma ta wannan ƙasa kafin ya damƙa masa ragama idanunsa cike da ƙwalla. Sabon shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum ya yabawa halayyar mutumin da ya kira mai amana, riƙon gaskiya da kishin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman. Daga Niger kuma bari mu ƙetara Najeriya, inda ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ta ce na jirgin yaƙin Najeriya ɗin nan ne da ya ɓace, kuma ita ce ta kakkaɓo shi. Ko da yake rundunar sojin saman Najeriya ta ce bayanan sirri sun nuna mata cewa hatsari jirgin ya yi. Haruna Dauda gare ka.
Yayin da rundunar sojan Najeriya sama ta fidda wata sanarwa na cewa jirgin saman sojan da ya ɓace tun ranar Laraba mai yiwuwa ya samu hatsari a yayin da yake gudanar da ayyukansa. Jirgin sojan saman da yana ɗauke ne da jami'an sojojin guda biyu wanda dukkaninsu direbobin jirgi ne, wanda ya da Fly Lieutenant John Abolarinwa da Fly Lieutenant Abeko Chapele, wanda aka ce sun ɓace ba a san inda suke ba. 'Yan awanni dai da fidda wannan sanarwa, sai mayakan Boko Haram suka fidda wani bidiyo mai tsawon minti 7.5 wanda ke nuni da cewa su suka kaɗo wannan jirgin saman, har ma suka nuna yadda jirgin ke ci da wuta.
Kamar yadda kuka gani dai, wannan shi ne direban jirgin sama wanda kuka turo shi yanzu ya cutar da bayan Allah. Ga abin da Allah ya dashi daga sama ya faɗo. Wannan in ba ku tura ba, gaba ɗaya zai zama makaman su wannan shi ne insha Allah.
Wannan sanarwa dai da mayakan Boko Haram na suka fidda ta hanyoyin da suka saba aiki sako na nuni da cewa wannan hari na jirgin sama irin wannan ban al'amari ne, ganin cewa wannan babban jirgin yaƙi ne da ake kira Alpha Jet, kuma na ɗaya daga cikin jirage da ake ji da su a wannan yanki. Yanzu da al'umma sun baje kunne su ji sanarwar da gwamnatin tarayyar da ta fitar na batun da mayakan Boko Haram suka fidda na cewa su ga kaɗo wannan jirgi, har ma da nuna hoton bidiyo. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu kun bari mu je kasar Kamaru, inda Garba Awwal ke tafa da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara gudanar da allurar rigakafi na annobar cutar kolera a faɗin kasar ta Kamaru karo na biyu, kasancewar a 'yan kwanakin nan an samu bullar cutar a birnin cinikayyar kasar Jamhuriyar Kamaru Duwala, ɓangare da ya fi cunkoso na al'umma. Shugaban gudanarwa na rigakafin ta cutar kolera na ƙasa baki da Alhaji Mustapha Babalusa mun tattauna da shi kan manufar tasu ta allurar rigakafin karo na biyu
tare da Muhammad Mustapha, wanda aka fi sani da Babalusa, wanda ke shine shugaban shugaba mai kula da ɓangaren allurar rigakafi na kolera. Yanzu dai ga irin abin da muke tattauna da shi musamman kan wannan allura da suke yi ta kolera a ƙasar Kamaru. Me za ka faɗa kan wannan allura da kuke yi?
Muna shanin wannan rigakafi na kolera domin cewa a shashin duwala zezemun nan kolera na nan da yawa an gwashi da, to shi sa aka zabi an gwashi da ɗin domin a yi musu wannan rigakafin ɗin kada cutar ɗin ya zo kuma ya zama wani wani bala'i ga jikin mutane shi sa mun nake wannan rigakafin din domin na biyun kenan domin ai na farko wannan na biyun kenan
to yanzu ba ku fuskantar matsaloli tsakanin ku da al'umma wajen ganin cewa sun amsa kira ko kuma
da zato al'umman kamar abinda muke ciki wadansu suna ki wadansu suna yadda wadansu suna tsaye wadda kila ƙarya ke yi an juya corona ya zama cholera ba haka bane cholera ne
me yana kiran ka ga al'umma wajen tsaftace muhallin su da kuma karban wannan alluwa ta rigakafi
don Allah don Allah al'umman nan don Allah ku dauki wannan rigakafin din ta da kyau saboda lafiyan ku domin kada a rasa lafiya gobe kuma an ji dauka kuma gobe kuma rasa lafiya ce a da hanshina kun ga wannan abin nan da ku dewa tsukoki daga baya kuma ranan da za a rufe wannan abin dewa tsukoki suka ce a ai mana yanzu ai mana yanzu domin sun ga bala'in da ya same su a gida kan wannan cutan
haka zalika shugaba mai kula da bangaren jihar Lutura Alhaji Dambala Malam Hamza shi ma yayi mini karin haske kan yadda su gudanar da alluran ta rigakafin
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya uwa musulmai wannan shi vaccine ne ba allura bane diga shi ake yi a baki a zanzage shi a shanye saboda wannan karo ta biyu muke yi an riga an yi karo ta farko saboda bangaren da ni kaina gida na yake akwai mutanen da suka kamu ga wannan cutar aka rasa rayukan mutane wajen biyar a gurin a gefen gidana bai kai kilometer biyar ba da aka rasa rayukan waɗannan mutane to shine yanzu da shi allura ya dawo nake kokari da ƴan uwana musulmai saboda kare rabe mu don abin da zai cuce mu mu dukan mu gabaki dai ba za mu so shi ba shine ƴan uwana musulmai da suke kin wannan vaccine din na taimakon juna ne don abin da kuma zai naka samu mu musulmai da muke ciki ba za mu yadda ya naka sai mu musulmai ba kokarin mu dukan mu gabaki dai mu zama muna da wannan kariyan a jikin mu kuma ubangiji Allah da ya kare mu ga dukkan waɗannan cututtukan da suke duniya gabaki dai wannan shi vaccine ne ba allura bane diga shi ake yi a baki a zanzage shi a shanye saboda wannan karo ta biyu muke yi an riga an yi karo ta farko saboda bangaren da ni kaina gida na yake akwai mutanen da suka kamu ga wannan cutar aka rasa rayukan mutane wajen biyar a gurin a gefen gidana bai kai kilometer biyar ba da aka rasa rayukan waɗannan mutane to shine yanzu da shi allura ya dawo nake kokari da ƴan uwana musulmai saboda kare rabe mu don abin da zai cuce mu mu dukan mu gabaki dai ba za mu so shi ba shine ƴan uwana musulmai da suke kin wannan vaccine din na taimakon juna ne don abin da kuma zai naka samu mu musulmai da muke ciki ba za mu yadda ya naka sai ƴan musulmai ba kokarin mu dukan mu gabaki dai mu zama muna da wannan kariyan a jikin mu kuma ubangiji Allah da ya kare mu ga dukkan waɗannan cututtukan da suke duniya gabaki daya
shugaban masu maganin gargajiya na kasar jamhuriyar Kamaru Professor Uba Abdulrazak ya yi mini bayani kan yadda rigakafin allurar cholera take da bambanci da allurar corona a kasar ta jamhuriyar Kamaru
ina tare da Professor Uba Razak shugaban masu maganin gargajiya na kasar Kamaru ko na bagajen fata kasar Kamaru ta sake dawowa da rigakafin allurar cutar cholera a faɗin kasar gabaki ɗaya inda cutar da take nema ta kai wa ta kai kasar Tamaru to amma professor din zai muna bayani filla-filla kan shin yin wannan allurar na rigakafi na cutar cholera tana da inganci ga rayuwar al'umma kuwa ko kuma
na'am alhamdulillah malam awal kai dai wannan allura na rigakafin cholera tana da inganci domin an lura an ga cewa wannan cutar cholera nan ya soma yaduwa a ƙasa kuma ina cin illan mutane daban-daban dewan mutane kuma na rasa rayuwansu to shine gwamnati ta gani cewa gara a yi wannan alluran rigakafi kuma a hanzarta kai duk waɗanda suka kamu da wannan cutar kan cutar cholera cuta ne mai rabuwa mai raba dan adam to ka gani idan ya zo kuma ya haɗu da wannan annoban corona ko covid-19 kaga ya zama wani abu kuma mai tsanani to shi ka gaisa gwamnati ta dauki mataki kada garin neman Musa mu rasa kallon mu.
To me yene bambanci tsakanin allurar rigakafi na cholera da kuma na corona, duk da cewa ana ganin kamar ta corona an yi saurin samun allurar rigakafin ta?
Gaskiya shine maganan kaga na cholera kam an jima ana yin wannan, an san wannan, kuma kafin ma a saka shi a kasuwa an yi ta jarraba shi, kuma ya bi ta hanyar da dama can allurar rigakafi yake bi tukuna ya kasance allurar rigakafi she ya dauki tsawon shekaru kaman 10 tukuna saka kasuwa. To amma kaga wannan na corona nan kaga kitta da bismillah aka ci aka fitar da shi, to kuma bai bi ka'ida yanda masanan kimiya da fasaha da kuma al'amuran kiwon lafiyan yan adam suka tsara a kungin su tun asali ba. To kaga shi yasa yawanci daga yan al'umman duniya suka tsorata da wannan shi alluran rigakafi na corona.
Wataƙila za ka yi wa matasa ko kuma al'umman ƙasar Kamaru wajen karɓar wannan allura ta cholera?
Ta cholera kam alhamdulillah wannan ba matsala, kuma muna gargaɗi cewa duk dai waɗanda aka zo wajensu aka ba su wannan alluran ɗin su karɓa na cholera, don wannan annoban cholera ɗin shi ma ba shi da kyau. To amma abin da ya kunshi na shi COVID ko corona, to abin tsoro ne.
A halin yanzu dai masu fama da cutar ta cholera a faɗin ƙasar baki ɗaya sun kama kusan 20,000, amma gwamnatin ƙasar Kamaru ta zage zance wajen ganin cewar ta gudanar da allurar a ko'ina a faɗin ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Coronavirus, corona yunwa, corona tanshin gida gida. Imma cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida, yau kuma ya koma na yan maza. Da sababin coronavirus yau ga dangi guri daya.
Wasanni a takaice.
kula da yanda mutum silamin na kasar jamhuriyar Kamaru a cikin makon da ta gabata ne dai suka gudanar da wasan samun tikiti na shiga cin kofin gwani-gwani na nahiyar Afirka. Kamaru ta fara a gwamza kwamfetin ne da kasar Kabet makon da ta gabata. Kula din Kabet dai sun kwarara wa inda mutum silamin balabalai guda uku a ragarsu, kuma inda mutum silamin sun jefa kwallo kwaya daya tilo ne a ragar ta Kabet. Sai dai kuma kasar Kamaru da kasar Kabet din sun sake gudanar da wasansu a cikin makon nan ne a kasar ta jamhuriyar Kamaru, musamman a babban filin kwallon kafa da ke Benin Douala, inda kasashen guda biyu suka yi canjar su ba wanda ya jefa wa dan uwansa kwallo daya a ragarsa. Sai dai Musa Abu Lukman, mashawar kwallon kafa ne na kasar jamhuriyar Kamaru, haka zalika yana bin diddigin wasan club din inda mutum silamin sun ga abinda ya bayyana mini.
To kasan yanzu kana kasan kwallon kafa da kake gani yanzu babu karaman abin na kasa na wasa, kowa gwani ne yanzu. Kowa gwani ne. Kabet kuma ba yau ta fara dukan Kamaru ba. Ba yau ta fara hana ma Kamaru zuwa kofin Afirka ba. Kamaru ma ta zo ta yi mun yi biyu da biyu da su, ba mu samu tafiya ba. Farkon wasan da aka yi a Gabon. Amma Kabet kam ba karaman cin bane. Saboda haka ina ga cewa Kamaru wato sun da yake ma a can Kabet su ɗan wasa suka ce iska, wato wai iska ne ya dame su, inda suke buga kwallo nan ba nan kwallo yake iska da ya dame su. To su kuma ɗan Kabet sun san yanayin kwallon wasan garin su.
To yanzu ya kake ganin a ƙasar Kamaru a daidai wani lokaci za ta taɓa kwallon muku zama gani ko a wannan kofin da za a buga na zakarun Afirka?
Kun san Kamaru ita inda ake jiran ta, ba na ake samun ta ba. Kamaru kun san mu Kamaru da kake gani ba kasa bane na wato gwanaye, amma suna da zuciya ne kasar Kamaru ba. To amma ballantana a ce kuma kasan su za yi
a waɗannan kasashe na wanda suka wuce yanzu a wannan aji na Kamaru.
Kasashe 23 ne.
Kasar Kamaru da ita ce za ta amshi kwamfalar da za a gudanar na cin kofin zakarun nahiyar Afirka a shekarar 2022 ta baɗi. Wato masu magana dai suna cewar zakaran da Allah ya alfahari tara ko ana muzuru ana shahu sai ya kai. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Akalla mutane 36 suka mutu a yau Juma'a a yankin gabashin Taiwan, yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka bayan da wani jirgin kasa da ke cike da jama'a ya yi hatsari a hanyar ƙarƙashin ƙasa. Jirgin ƙasan mai sauri ya kamo hanya ne daga Taiping zuwa Taichung, kuma yana ɗauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarinsu 'yan yawon buɗe ido ne. Wasu kuma suna koma gidajensu domin hutun ƙarshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana 4 da za a yi. Kun ji kuma cewa wani yunkuri da kasar Sin ke yi a samar da wajen zama ga wasu al'umma fararen hula a inda ake samun rashin jituwa a iyakar yankin Himalaya ya fito fili a matsayin wani sabon abun damuwa ga India, kamar yadda masu nazarin al'umura a India suka ce. Wannan ya sake maimaita dabarun da Beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin Sin. Ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoto a yau Juma'a cewa an sake samun sabbin masu dauke da cutar corona su 81,466.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da tafiya da gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa mana shi, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.